You told me that it was just a game. Come to find out all the while you knew it was true. Now you're mad 'cause things are not the same. I just don't have no more words to give to you. Guess nobody's really guaranteed love. Well, you know I'll always love you here from my perspective above. Ooh. Da 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 da. You told me that it was just a game. Come to find out all the while you knew it was true. Da 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 da. I'm the same. Na 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 na, gives you. Da-da-da-da. Guess nobody's really guaranteed love. Well, you know I always love you here from my perspective. About oh, da 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 da